بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وابرك والخاتم المعتبر نازل الحج بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا همه الشيخ ادري لنا بهذا المهدر والتعريف بنظره تاتينا بالزفر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يوم شابوكي sha takwas na wata Ramadan hijirar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana al-zuru 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan April 2022 ranar talata. Za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsirin Al-Qur'ani cikin suratul Ahzabi. اللهم تعالى الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. نعم. سبحان الله. وكنا هو ما يلاشي به كنا من آيات الله وليكم أفعيش
إن المسلمين
إن المسلمين نعم إن المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تبارك وتعالى يقول إن المسلمين حقيقة كاغا مسلمي مزا والمسلمات دا مسلمي ماتا والمؤمنين دا مؤمني مزا والمؤمنات دا مؤمني ماتا والقانتين دا وطن دا سكي بوتا وعلا مزا والقانتات دا وطن دا سكي بوتا وعلا ماتا والصادقين دا ما سد سكيا مزا والصادقات دا ما سد سكيا ماتا والصابرين لما صابوا مزا والصابرات لما صابوا ماتا والخاشعين لو عند سكين توادئ مزا والخاشعات لو عند سكين توادئ ماتا والمتصدقين لما سين سنكا مزا والمتصدقات لما سين سنكا ماتا والصائمين لما سين عزمي مزا والصائمات لما سين عزمي ماتا والحافظين فروجهم da masu kiyaye al'auransu maza wal hafizatu masu kiyaye wa mata wazakirin Allah kaseeran da masu ambatan Allah mai yawa maza wazakirati da masu ambatan Allah da yawa mata a'adda Allah lahum maghfiratan. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadan musu maghfiratan gafara wa ajran da lada aziman mai girma. wannan ayar ta lissafo mukamai ɗai har mukamai goma na musulunci, kuma ta yi musharakar maza da mata a cikin wannan duka wa'innan mukaman. Innal muslimina wal muslimati haqiqa, musulmai maza da musulmai mata. Shehu Radiyallahu Anhu ya ce abinda ake nufi da shi shine duk mutumin da ya ce da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shi, yayi haka da zuciyarsa, to lalle wannan mutumin da shi in namiji ne da mace duka wa'annan sun shiga zuran waɗanda ake nufi da innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, duk waɗanda suka yi imani da abin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, ba tare da sun imani ne a baki ba, suka boye na koyi, suka boye kafirci a zuciya, a sun imani ne a zuciyarsu, kuma suka yi imani da bakinsu, kuma gaɓoɓin suka yi aiki, suka yi aikin imanin, to sun shiga cikin wa'innan da Allah ya ce wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, masu bauta ma Allah maza da masu bauta wa Allah mata. Shehu Radiyallahu Ta'ala Anhu ya ce duk mutumin da ya tsaya da salloli guda biyar a rana da dare yayi azumin watan Ramadan, to ya shiga cikin wa'inda ake nufi da al qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati, masu gaskiya maza da masu gaskiya mata. Duk mutumin da ya gaskata alqur'ani, ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yayi aiki saboda Allah, duk aikin sa ya nufi Allah tabaraka wataala da shi ne, to lalle haqiqa wannan namiji da matan duka sun shiga cikin as-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati, masu hakuri maza da masu hakuri mata. Duk mutanen da suke, duk mutumin da ya tsinci kansa yana hakuri akan imtihani da musibu, kuma mutumin da ya tsinci kansa yana hakuri wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala, duk mutumin da ya tsinci kansa yana hakuri wajen kin sabawa Allah tabaraka wa ta'ala, to haƙiƙa wannan ya shiga cikin waɗanda ake nufi da as-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'ati, da yake da kaskantar da kansa saboda Allah ba yayi bane ba dan wani ci wancan mai tawali'u ne, da mutumin da yake jin tsoron Allah a sallah saboda tsananin jin tsoron Allahnsa, idan yana sallah baya sanin wane ne na damansa ko wane ne na hagunsa, to lallai da namiji da mace duk wanda suka tsinci kansa a cikin wannan matakin, to lallai wa'innan suna cikin wanda ake nufi da al-khashi'ina wal-khashi'at والمتصدقين والمتصدقات, masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata. Duk mutumin da ya tsinci kansa yana bada sadaka, duk mutumin da yake sadaka ko da so ɗaya ne tak a wata, kuma so ɗaya ne dan guntun biredi ne, dan guntun nama ne, idan har yana yi to ya tsinci kansa, inda ya tsinci kansa to yana cikin waɗanda Allah tabaraka wataala ya kiran su da al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat wasa'imina wasa'imati, masu azumi maza da masu azumi mata. Duk mutumin da ya tsinci kansa yana azumi wata Ramadan, kuma aƙalla yana yin azumi sau uku a duk wata, ranar 13 da 14 da 15 ga watan nan, to lallai yana cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su a cikin as-sa'imina wasa'imati. Wal hafizina furujahum wal hafizati, waɗanda suke kiyaye al'auransu maza da mata. Duk mutumin da ya tsinci kansa cewa bai taɓa kusantar macen da ba ara ba halalinsa ba ce ba, to lallai wannan mutumi ya kasance ko ta kasance daga cikin wanda Allah tabaraka wataala ya bada al-hafizina furujahum wal hafizati. Shehu Radiyallahu Anhu ya ce Ibnu Mubarak, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci, ya ce ni ban taɓa kusantar macen da ba ta ba, macen da na kusanta ita ce uwar mata, uwar ƴaƴana ita ce uwar, ya ce kuma abin da zai ba kuma mamaki har a mafarki, bai taɓa yin mafarki ya ga ya kusanci wata mace wanda ba ta ba. Shi yasa wani daga cikin salihan bayin Allah ya ce da ma dai mu kasance irin Ibnu Mubarak, rayuwarsa ta mafarki
mu kuma a ce ma mu haka rayuwar ta mu take a madaki azabi shine mutumin da Allah ya mai gamo da katar ko a mafarki idan ya gama atar da ba ta sa ba ya san ba ta so ci ba a mafarki gudun take wazakirin Allah katiran wazakirati da masu ambatan Allah maza masu yawa da masu ambatan Allah mata masu yawa duk mutumin da yake ambatan Allah da yawa to ya shiga cikin wadanda Allah tabaaraka wata'ala ya kira su da wannan a ayyayi bi su azzakirin Allah katiran wazakirati yace duk wa'annan sai yace a'addallahu lahum maghfiratan Allah ya tare da musu da wata gafara wa ajran da wani lada azima mai girman gaske mai girman gaske fadan da Allah ya ce innal muslimina wal muslimati menene al muslim abinda ake nufi da al muslim kalmar ta fito ne daga islam shi kuma abinda ake nufi da islam mi kauya a lugga ta larabci islam mi kauya kuma alqur'ani zai gaya mana haka san inda yake cewa falamma aslama wa tallawu lil jabin lokacin da suka mi kauya annabwa annabi ibrahim da dan shi isma'il da wani waje zaka ji na cewa walau aslama man fi samawati al-ardh ai abinda yake samai da abinda yake kasai sun mi kauya ne ga Allah daga nan sai aka gane ashe wai islam kalmar islam ma'anar ta a lugar larabci shine mi kauya to menene kuma ma'anarta a islahin musulunci abinda ake nufi da musulunci islam a shari'a shine wata kan aikin mi kauyan ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin bin Allah tabaraka wa ta'ala sau da kafa da kin hada wani abokin tarayya da Allah a cikin bauta da Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati da mu'minai maza da mu'minai mata to menene al mu'min kalmar al mu'min ita kuma a lugar larabci gaskiya mai gaskiya ko mai gaskatawa a ka'idar larabci shine gaskatawa shine mu'min shi ma dai alqur'ani zai koya mana cewa tabbas eh al mu'min shine gaskatawa shine a can cikin sura yusufa da Allah yake ba da labari a annabi yaqub da suke cewa wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina kai annabi yaqub wa ma anta bi mu'minin lana ba za ka yaddada mu cewa a gaskiya muke ba ko da ku abin da muke da gaskiya ne cewa annabi cewa dan uwan mu yusuf a kura ta kashe shi an fahimta saboda haka a yaran larabci abinda shi kuma ake nufi da al-mu'min shine al-mu'taqib wanda ya itikadi wanda ya kudirce cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne a zuciyarsa ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ya imani da mala'iku ya imani da littafai ya imani da kaddara alkhairi da sharrinta ya kudirce wannan imanin a zuciyarsa sannan ya yi nutuki ya furta ta da bakinsa cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amalul bil jawari sannan gabobinsa suka yi aiki wato ya kuma fahimta wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fassara mana musulunci ya ba mu wata cikakken definition din musulunci da imani a cikin wancan hadisin Jibril mai tsayin nan na sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce Jibril ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yura alai asar safarin shadid bayaz sawadi sai shawadi shiri ash'ari har yazo inda yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man islam menene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi abinda ake yi musulunci a karshe da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah alaihi ma'a sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka azumin wata ramadana sannan ka ziyarci dakin Allah ne wani fara ilai sabila wai na abubuwan guda uku wanda aka ce bunyan islamu ala khamsi kaga wanda shi ne abin da ake yi da musulunci to duk wanda yayi wa'innan abun to yana cikin wanda Allah ya ce musu innal muslimina wal muslimat kuma yana cikin wanda Allah ya ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana menene imani a cikin da wannan nafsul hadisi din yace kai imani da Allah da manzannin Allah da tafan Allah da mala'iku kai imani da kaddara alkhairi da sharrinta duk mutumin da yake imani da wannan yana cikin wanda Allah ya bada wal mu'minina wal mu'minati kuma yana cikin wanda Allah yace ya ga ya tada musu gafara da lada mai girma malamai suka ce al islam wal iman musulunci da imani idza tamaa istaraa wa idza taraa istamaa idan musulunci idan kalmar islam da iman suka hadu rabuwa take idan mutun ya hada su to ma'anar su rabuwa take wa idza taraa amma idan aka raba su haka suke kada wani ma'ana ya abin yake
shine
abinda abin yake shine idza tamaa istaraa idan aka hada su rabuwa take shine idan aka ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat haka ne kaga nan ka hade su guri guda ko eh to idtaraqa tarabu ne musulunci shine wancan abubuwa guda biyar wa inna shine imani shine haka musulunci shine aikin gabobi imani shine aikin zuciya kaga da ta hada ana amma da zaka zo kai ka ce al islam kawai ko ka ce al iman kawai daga lokacin da kace islam yana nufin al islam kuma tare da haka yana nufin al-iman a lokacin da ka amfani da iman kawai yana nufin al-islam kuma tare da haka yana nufin al-iman ba sai ba ku amfani da ya fa amfani da madalla ina musulmi ne wal muslimat wal mu'min wal mu'minat wal qanitina wal qanitat da wadanda suke bauta ma Allah maza da wadanda suke bauta ma Allah mata qunut abinda ake nufi da qunut ya qa'idul larabci shine dawwamar da'a ga Allah tabaraka ta'ala idan kai da'a ga Allah sunan wannan da'ar qunut kuma alqur'ani zai ga mana hakan yake shine inda Allah tabaraka wa ta'ala yake ga mana ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warkai ma'ar raki'ina ya maryam qunuti ji da'a ga ubangijinki a cikin da'a ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warkai ma'ar raki'inki sallah ba ta ba da ban ba fatar ayi miki ba da akwai bayani zaka ce to ai da annan duk sallah ta cikin ta to me yake aka ce haka saboda sallah ita ce shugaban da arshi sai aka fitar da ita gaba ko ta nazul mala'ikatu wa ruhu mala'iku suna sokowa tare da ruhu shin wane ne ruhu ba mala'ika bane ba su amma an ce saboda shine shugaban su ana gane ka tun kuwa ya mai kunshi da biki wanzu ji warka ima rakin akwai wani waje da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aman wa qanitun an aman wa qanitun ana allai saje nauqa'iman ya aman wa qanitun abani shi aman wa qanitun ana allai saje nauqa'iman ya hazaru lahat wa yarjume rahmatar rabbi wanda qanitun wanda yake da'a ga Allah dare da ranar sa yana sallah an fahimta wani waje zaka ji Allah yana ce mana dai duka cikin wannan qunutun wa maryam ibnat imran allati ahsan farjaha fa nafakna fi min ruhina wa saddaqa bi kalimati rabbiha wa kitabi sai ce maka me wa kanat min al me kanici tana cikin wadanda dai suke bauta ga Allah to dan haka duk mutumin da ya dangoma cikin da'a ga Allah da dukkan nau'i na da'a da dukkan nau'i na da'a yana daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ba a wannan ayar wal qanitina wal qanitati kuma za a bashi wannan salada was sadiqina was sadiqati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata ya ke da gaskiya abinda ake nufi da asidiku a yaran larabci shine wato kan mudabakar daidaitawar furucinka da aikin bi ma'ana aikin ka yana daidai da abinda bakin ka yake faɗa ba a ganka malami ba kana horo da kyakkyawan aiki amma kana aikata mummunan aiki sannan ita sirku din kai gaskiya tare da Allah kai gaskiya tare da bayin Allah kai gaskiya a cikin mu'amala kai gaskiya a duk inda ka tsinci kanka a kowane irin hali a kowane zamani to idan kai haka zaka shiga saboda karfin ta Allah ya umarni da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku kasance daga cikin masu gaskiya dan ga duk wanda yake ya tsinci kansa cikin haka yana cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayya ba kuma Allah zai ba shi lada mai girma wasabirina wasabirati da mata hakuri maza da mata hakuri mata menene as-sabr abinda ake nufi da as-sabr a yaran larashi shine habsun nafsi ala ma takrahu takure zuciya rike zuciya akan abinda ba ta so an baka makare amma ka rike zuciya ka ba za ka rama ba ko da ku kana da damar ramawa an fahimta ko da ka kana damar ramawa ko baka damar rama an bata markare an maka abu wanda ba dadi kaga wani irin jaraba ta ne dan adam yi hakuri babu wanda ya taba yin hakuri yace da na sani ban yi hakuri ba kai kai jama'a kan cewa wannan abin da aka maka maka alkhairi na rayuwa shikenan sai ka zo na lafiya kuma kamar yadda cewa wai ba wannan da ya bata mare ba shi bata ba Allah ne ya so ya samu wannan abu shikenan na hakura Allah ne ya jarumi an fahimta shi ake nufi da sabr kuma shi sabr nan ya kasu kashi akwai as-sabr 'ala ta'ati akwai as-sabr 'anil ma'siyati sannan akwai as-sabr 'ala qada'i Allahi wa qadari hakuri akan bin Allah Allah ya ce ya wala zina amru ta'inu bis sabr wa salat ku taimaki kanku wajen hakuri da yin sallah yace wa amru alaka bis salat taimaka wasajir 'alaiha ka umarci ya Allah ka surga sallah kai hakuri akan sallah akwai gajiya muna gawo magarban nan abinci ne gama ratsa to ba aka ce asala asala maka wato isha'i ne haka profeti ana gamawa ba zai bari mota ba yace ai miyar shafa'i ko ana gama ba zai bari mota ba yace ai ai miyar tarawi muna gama yace ai miyar shafa'i ba mu dan wuta ba yace a fito ta sai to duka wannan kai hakuri akan da'ar Allah duk wannan bin Allah ne kai hakuri a azumi da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama sawm nisfu sabr shi azumi rabu hakuri ne ba kiyansa kai hakuri a wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen yin sallah wajen yin azumi wajen ba da zakka kudi yana da yawa ka wahala amma an zo an ce dan fito da wani dan kashi kaza yi hakuri fito da wannan kashi an fahimta wa sawra an ma'asiyati kai hakuri wajen kanka saba wa Allah gashi kana ganin dan kudin mutum ne haka zaka iya ci amma kai hakuri kaga cewa na hakura Allah ya hana ka aita ta ba zan yi sata ba amana ce aka bani ba zan yi hakinci ba zan ci amanan nan ba alƙawari ne dauka ba zan kare wannan alƙawari duka da sauran wani abubuwa wasabru ala qada'i llahi wa qadarihi na'am sannan kai hakuri akan hukuncin Allah akan ka in ma baka hakuri ba kullun ina maimaita wannan magana da yan'uwa dan Allah yayi wani hukunci akan ka baka yi hakuri ba to rashin hakurin ka shi zai sa Allah ya ji tsoron kai canja to ba zai sa ba karkari ka yi hakuri kuma Allah tabaraka wataala ba ka zunubin rashin hakuri saboda me in baka sa ba za ka saba wa Allah to gwanda ma ka yi hakuri ka samu inna ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab bari dai ana ba ma masu hakuri ladin su ba tare da kidanyawa ba sai bayan radiyallahu anhu ya ce idan ko baka san kowane falala idan baka san falala a komai ba a matsayin hakurin da kai idan kawai ka san cewa Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirin ya ishe ka cewa Allah ya tare da masu hakuri dan haka hukuncin Allah ne da Allah ya daura wani hukunci kana san wani abu wata harkar kasuwanci ne aka saka ta gaba ana ta sa rai ga wani abu zai kullo abu bai kullo ba haka Allah ya kaddara ayi hakuri wata mata ce kake so ka aura ka gama duk kashe kudin ka akan ta Allah bai zaka aure ta ba kai hakuri hukuncin Allah ne ba laifi kuma bane eh mana an fahimta ko Allah ne ya hukunta kai haƙi maka haka da su shine hakuri akan abin nan hukuncin Allah danka ne ya girma ya kawo ƙarfi zai taimake ka Allah ya dauki ransa kai hakuri hukuncin Allah ne ba yin wani dan adam bane ba rashin lafiya ka gamu da ita yi hakuri ba kin shi baba ka bace ba a'a Allah ne ya hukunta kadara Allah ne shi yace wala nabul wanda kum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa na'as min al amwali wal anfusi was samarati wa bashir sabirina yace wallahi sai mun jarrabe ku bishda wannan bulan ko bishain min al khawf sai mun jarrabe ku da tsoro daga nan zuwa abuja duka tsoron wuke din tsoron ki bina fasu kana da tafiya Abuja amma tsoro kake ji da kana ganin za ka wuce to sai da mashi matsoro kake ji kana ganin to bari ka koma gidje sama an ci an fara kai attacking airport to Allah ya ce zai jarabe ka wal juri zai jarabe ka da yunwa nan wani a cikin mutane suke kai azumin na ba su abin su za su ci wal khawf wal khawf wa naqas min al amwal da tawaye arziki dan kasuwa ne kai kasuwa tana tafiya komai acan an bude amma kai sai Allah ya jarabe ka da karaya arziki ko kuma a jarabe ga kai suna nan amma a je kasuwa a dawo ba wanda ya zo ya taya kayan balle ma ya tsaya to jarabar Allah ce ba wai wani bane makinka an fahimta ko wala sunan lamwali wala nfusi da mace daga 2020 zuwa na zuwa yanzu babu wani a cikin munan na tabbatar wanda ba ya masa mutuwa babba ba 2020 muna fada ba taba girgiza abin nan iyalin shehu Ibrahim suka kuma wannan shekarar dai iyalin kusan guda biyar su kuma ga Allah to jarabar Allah ce dai kaga idan aka taba an muri aka taba ba ko dan ba mu da wanda muke da su jagorori da suka wuce wa'annan wallan fuski wata marati kai ita tuwa kaga ruwan sau ma bai sauka da kyau ba tun balle a Najeriya wannan shekarar ko wancan kai shekarar balle a samu kayan abinci da yawa to duk jarabar Allah ne amma me yace wa bashirin sabilina manzon Allah kai bishara ga masu hakuri wa bashirin sabilina allazina idza asabatu musibatan qalu me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wani jaraba da wata musiba ta wada kansa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanka daura kowa ba ubangi sai maka ma yarta wallahu din nasu da rahmatin salamu alaikum wa ma yusuf fala mursi da lamuni mai da abinda Allah ya bude ba wani dan adam da yake rige maka kofar Allah idan kuma Allah ya rige ka babu wani wanda yake bude ta dan haka jarabar Allah ne idan kuma ka kai tunanin abokina ya raka suwa kishin uwa ta ce wani ne din nan makocin kakar wancin ce to sai Allah ya kalka da makocin kakan wancin ce to mun gani kuma to yidin kai rawa ana fahimta kuwa wal khashi'ina ne ko wal khashi'ina wal khashi'ati menene khushu'i a lugar larabci abinda ake nufi da khushu'i a lugar larabci ainihin kalmar a lugar shine shuru'i shine khushu'i kuma alqur'ani zai gaya mana haka wa min ayati annaka taral arda khashi'a daga ayoyin Allah za a ga duniya lokacin da za a kashe kowa tayi tsici ba abinda kake ji idan kuma aka tashe su wa khashat laswati lirrahmani fala tasma'u illa hamsa saboda tsoron ranar tashin alkiyama kowa tsici yake wa khashat laswati dukkan muryoyi shiru suke saboda tsoron Allah fala tasma'u ba za ka ji komai ba illa hamsa sai ƙara takama sab ko ƙara ta abin nan kafafuwa sab kowa yana jin tsoro yau wai kullum mar'u min akhi kana amma to me ake nufi da khushu'i a larabci abinda ake nufi da khushu'i shine al-khudu' wat-tawadu shine kaskantar da kai da Allah da tawadi a kofar Allah tabaraka wataala da hakuri akan duk shiru kanka ce Allah dan mai isa ni za ka yi haka ka a ce haka Allah ta yaya ni da nake kaza duk wannan abun dare nake bi wannan bukata ba na bacci ita nake ta nema amma lokaci guda kawai wani ya zo an bashi a'a manzo Allah ya ce waidun liman waidun summa waidun liman qala lima wa kaifa azaba ta tabbata ta kara tabbata ga wanda ya ce wa Allah dan mai isa ta yaya za a yi mini kai dinwa me yasa baka ce Allah dan mai isa kai ce ni ba ana fahimta kuwa ko duk mutumin da ya wannan kushuyi yana da cikin wanda Allah tabaraka wataala ya yabe su kuma zai ba su lada mai girma wal khashin wal khashat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da waɗanda suke yin sadaka maza da waɗanda suke yin sadaka mata wannan sadakar ta game sadaka ta wajibi me kenan zakka da irin su zakka zakatul fitr da kuma ma normal zakka komai kankantar ta in naira 5 naira 20 naira 10 amma kai ka danna naira 2,000 a cikin ka kuma kaga almajiri ka bashi daga gajejjen naira 10 dan Allah kada kina bukata da yawa a ba shi kudi naira 100 ce ibro a ba shi kudi ne to duk wanda take yin irin wannan a sadakar wallahi namiji wallahi mace suna cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba kuma yace ya tara da musu lada mai girma wasa'imina wasa'imati da waɗanda suke yin azumi maza da waɗanda suke yin azumi mata wannan kuma da kun san mai sun ko kamewa shine alarci a lugga kamin da ci da sha da sauransu saboda haka idan kana yin azumi na ramadana da dan azumin ta dauki ko da kwana uku nan ne na wata ayyamul bidi da kuma dan azumin alhamis da litini din da ko to ka shiga cikin zuran waɗanda kuke irin wannan abin da ya ishe ka manzo Allah tabaraka wa ta'ala ya fara a cikin hadisi kursi cewa as-sawmu li wa ana azmi azmi na wani ni ne zan ba da ladan sa ni zan ba da ladan wannan azmi ya ishe ka wannan kai okay sai ya wal hafizina furujahum wal hafizat da waɗanda suke kiyaye al'auransu ba ta afkawa mata waɗanda ba muharraman su ba kuma wannan yana nufin ba ba halalin su ba afwan mata da ba halalin su ba wannan yana nufin cewa ba wai iya taki ake magana ba duk abin da yake ya zai kai ga alfashan nan to in dai har ka kiyaye to kana daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba da ya yabe su kuma ya ce ya tanada musu lada mai girma wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati da masu ambaton Allah ambato mai yawa maza da masu ambaton Allah ambato mai yawa mata alqur'ani yawanci zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala idan zai umarni a ambaci Allah zai ce ku ambata ambato mai yawa zai ce me ambaci Allah ambato mai yawa zaka ji na cewa wa rabbaka mai kaseeran ko wasabila bil ashi wal ikram kar ambaci ubangijinka ambato mai yawa annabi fa Musa baka ji me fada ba yace da rabbi israili sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli harun akhi ushri bi azri wa ashriku fi amri saytume kay nusabbihaka katiran saytume wa nadhkuruka katiran dan mu yi tasbihinka tasbihi yawa sannan dan mu ambace ka wato kan ambato mai yawa kai saboda Allah yana son ka ambace shi ambato mai yawa a cikin tashin hankali da dagawar hankali haka yace ku ambace ni ambato mai yawa yace idan kuka idan ana jihadi yayi wallazina amanu idza laqitum fi'atan fadhbutu wa zkurullaha kaseeran idan kuka ida mutane a dagar yaki ku tsaya ka gudu idan kuka tsaya da zuga da zuga sanan ku ambace Allah ambato mai yawan gaske a fatashin hankali haka Allah tabaraka ta'ala yace ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna haka yace mu'minai yayi wallazina amanu zikrullah zikran ka san wasabbihu bukratan wa asila haka dai zaka taji wani wata zaka ji Allah yana cewa kai bin manzon Allah koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa wanda yake san lahira ta mai kyau da kuma wanda fa yake ambaton Allah da yawa la karkan lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sai ta mai wa zakara Allah katiran ya kuma ambaci Allah ambato mai yawa ka san kuwa ashe kuwa ambato mai yawa abu ne mai kyau kai Allah ma bambance mutanen banza yace masu ambaton Allah ambato mai yawa ba mutanen banza bane duk mutumin da kage yana yin waka waka ta rashin mutunci da ta zambo zambo ake ce mata ko da ta gambaran nan to ba mai ambaton Allah mai yawa bane ba ko wa shu'ara'u yatba'uhum al-ghawl alam tara annahum fi kulli wadin yajhimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce maka mai illal ladzina amanu wa amilu wa zakarallaha katiran yace banda wannan banda wanda suka yi imani da wanda suka ambata Allah su waka su waka ce mai kyau waka ce ta halali waka ce ta musulunci waka ce jaiza ana fahimta kai saboda ambatan Allah fa Allah yana sa ambatan Allah mai yawa haka yace ba jama ambatan Allah mai yawa ba da duniya ma lalace ta baki da walawla difa'un lahi nas ba'dhum li ba'd ko li ba'd law fatarat law timan sawabi wa bi'un wa salawat wa masajidu yuzkaru fi hasbun lahi mai kaseera kasan cewa ambatan Allah ambato mai yawa ba bane abin nan na wasa Allah tabaraka wa ta'ala ina san ambaci Allah ambato mai yawa imam fakhruddin ar-razi dai daga cikin gaggagan malaman tafsiri gaggagan malaman tauhidi yake cewa hikimar da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yasa a ringa ambaton Allah ambato mai yawa saboda abincinmu da abin shanmu da kasuwancinmu da matayenmu da 'ya'yanmu da shu'uninmu da farin cikinmu da cikin rayuwar bakin cikinmu wa'annan abubuwa guda bakwai suna yawan shagaltar da ɗan adam tunan Allah suna yawan shagaltar da kai yin sallah wani a kan cinikin 1000 zai iya kin yin sallah a jami'a haka ne yana iya hana mutum yin adu yana iya hana mutum jin tsoron Allah kasuwa kaɗai kaga mutum ya siyo abu naira 1000 ya ce hajjiya wallahi tallahi ni ma a 1100 garin saminta amma saboda yake ce kawo 1100 ko ba yana da duk wani nau'i na jin daɗi zai saka ka duk kamar tare Allah ko kai ka wada cikin sabon Allah sai Allah ya ce to ku ambace ni ambato mai yawa amfanin wannan ambacin mai yawa zai sa duk wa'incan kananan kananan kurakuran naku da ayyafe muku shi shi sa Allah tabaraka wataala ya bi masu ambacin Allah da kowani irin hali الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار شي سما الله صلى الله عليه وسلم يا امبتي يي يبي ما تامبتان الله امبتو مي يوا يتي سبق المفردون يتي حقيقه ما سو دينتاوا ما سو دينتاوا سن رغا كووا سن وچه كووا سن يو كووا بنتكاو سابن مزالا سكتي يا رسول الله سوى ما سو دينتاوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azzakirun Allah katiran wa zakirat masa ambatan Allah ambato mai yawa maza da masa ambatan Allah ambato mai yawa mata wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adullukum ala khairi a'malikum shin ba zan nusar da ku ba a bisa mafi alkhairin ayyukanku wa azkaha inda malikikum mafi tsarkin aikinku a wajen mamallakinku Allah wa arfa'iha fi darajatikum mafi daukakar aiki abu a cikin darajojinku wa khairu lakum min infa'i zahabi wal waraqi shine yafi alkhairi da ku ciyar da gwalagwalai da dukiyoyinku da kuɗaɗe na takardu wa khairu lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a anaqahu wa yadribu a anaqakum yafi ma alkhairi gare ku ku haɗi da maƙiyinku da zai sadu wuyanku ku yi shahada ko ku sadu wuyansa ku ci nasara qalu bala ya rasulullah suka shakware ku a babu duk wanda ya fi wannan sai ce zikrullah ambatan Allah kawai idan kuna ambatan Allah yafi duk ya fi dukkan ayyukanku ya fi duk ya fi dukkan ayyukanku daukaka ya fi dukkan ayyukanku tsarkin ya fi dukkan ayyukanku daraja ya ma fi ku ce da dukiyoyinku ya ma fi ku da ku jihadi domin daukaka karmar Allah tabaraka wa ta'ala hakika kenan ambatan Allah ambato mai yawa shine mafi daraja ibadu shine sirrin ibadu dade da sallar da take kololuwa haka yake mai waqimu salata ne da zikiri ka tsayar da sallah da ambato na ashe da zikirin ake tsayar da sallah shine mafi shine sirrin sallah shine sirrin azumi shine sirrin zakka shine sirrin aikin haji shine sirrin kyakkyawan ayyuka dukkanin nau'ikan ibada zikiri shine wannan abu walau zikirin kana yin shi ne a tsaye ko kana yin shi ne a zaune ko kana yin shi ne a kwance ko kana yin shi ne da bakinka ko kana yin shi ne da zuciyarka ko kuma ruhinka ne yake ko kuma ya nashi sirrinka ne yake mutum ne ko ana fahimta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu ambaci Allah a dukkan ayyukanmu sai da Aisha radiyallahu anha ta ce kana zikrullah fi kulli ahyanihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a dukkan nau'in da yake saboda ya san cewa zikiri shine manshurul wilayah in shi radiyallahu shine wata kan ainihin foundation na awal taka sai annabi ya koyar mana cewa duk motsin mu kada mu wani motsi face da zamu ambaci muna ambatan Allah idan abinci zamu ci mu ce bismillahir rahmanir rahim idan mun gama cin abinci mu ce alhamdulillahi allazi at'ama mun gode Allah da ya ce da mu wannan kai annabi yace idan mun tashi daga bacci mu ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur ko kai yace idan muka tashi zamu shiga ban daki zamu yi awala nan ma dai mu ambaci Allah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم يتي إذا من جمع دبن من جمع دبن لكي مزبوطة شيء ما جاي من ذكري متي غفرانك اللهم إذا ما كتاش زام بصر قدامه ما تلاقي نقوك أصلا ما جي إذا من تاشي متي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله kai haka yace idan zamu shiga masallacin shi ma dai mu ambaci Allah tabaraka wa ta'ala mu ce bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwab rahmatika kai haka yace idan muka yi sallan muka tashi fitowa daga masallacin mu ce bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma aqsimni min ash-shaytanir rajim kai haka yace idan mun tashi zamu tafka sara mu tura gidan mu mu ce allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw azlama aw ajhala aw yujhala alayya kai haka yace idan mu aukan mota mu ko kan keke na fefe mu ko ke mu keke mu ko kan mashin din mu taguwa ce mu a jirgin sama ne ko jirgin kasa ya kai ce shi ma dai mu yi addu'a mu ce subhanallazi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina kai yace idan mun je kasuwar mun dawo zamu shiga gida nan ma mu yi addu'a bismillah kharajna wa bismillah walatna wa ala allahi rabbuna tawakkalna to menene wanda ba a matan Allah wallahi sallahi ya ɗan adam zai riki wannan azkar din daga safiya zuwa yammacin sa duk wannan tashin hankalin da yake famuwa da kasar mu na rashin tsaro kai je ka fita lafiya ka dawo lafiya duk wannan rashin cinikin da ake yi kai je lafiya ka dawo lafiya amma ka zo duk wannan abubuwan da manzo Allah ka manta ba ka san su ba kuma amma kana ta kukan rashin tsaro kana ta kukan rashin ciniki fala ta lumuni wa lumu anfusakum ko ka ku tuni kowa kai ku tuni kawai an fahimta bi ma'ana dai abauta wa Allah a kai a ambaci Allah ambato me yawan shi ba zikirin nan ya kaske shi biyar akwai zikiri zikirullahi inda awamiri ambatan Allah a lokacin a wajen umarnin sa wa zikirullahi inda nawahihi da ambatan Allah a wajen hannun Allah abinda ya ana wa in wa zikrullahi inda almunasabati da ambatan Allah a kowanne irin munasabobi wa zikrullahi al-adadiyya zikrin Allah na adadi wa zikrullahi mulak da zikrin Allah mulaki zikrin Allah wajen umarnin sa shine duk inda kaga inda Allah ya ce umarni wa aqimu salata wa atu zakata ka tuna Allah a wajen ambatan Allah a wajen bin umarnin Allah a wajen hannun Allah ka tuna Allah wajen kada ka aikata haram Allah ya ana to nan ma kai zikiri daga lokacin da ka tuna cewa Allah ya ana to zikiri kai inda munasabat a gurare na munasabobi shine tashi daga wacce shiga ban taki hawa mota da sauransu zikirin Allah na arabi shine wanda suka zo mana a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku idan kun ga masallah ku subhanallah 33 alhamdulillah 33 la ilaha illallah 33 wa la ilaha illallah la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir wani waje yace maka kace la ilaha illallah wa la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma yana jibi da ka'in tawiyayen mutane guda ummin walad isma'ila daga ayan annabi isma'il da sauran irin wannan zikira sai kuma zikirul laki mutlak zikirin Allah wanda baki da wani sai su fayi mutlaki baki da shine inda mallamu Shaw Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa shi ba zikirin Allah tabaaraka wa ta'ala wa innan martabobi guda goma da Allah tabaaraka wa ta'ala ya lissafo su anan ya hada maza da mata ne annan kenan ana nuna maka an cin musulmin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qa'imin wal qa'imat dukkan al-safo da namiji da mace da namiji da mace yana nunawa anan cewa duka duk muqaman nan duk wani muqami na wilaya yadda namiji zai taka wannan muqami to mace ita ma za ta taka wannan muqami shi sa shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ga wa ayyansa mata yake cewa ya ayyul banati zahimna fi qalbi kula amma di aljani bala ya ku ayyana mata ku yi gogayya da ƴan uwan ku maza wajen neman daukaka wajen Allah amma ba da cikin ku ba da zuciyo ku da ruhi ku da sanin ku ba muqami ba wani muqami muqami na farko duk haɗi zuwa na ƙarshe ba wani muqami da namiji zai taka wanda mace ba ta kama ba ta kama muqami farko shine Islam inda musulmi ne wani musulmi muqami na ƙarshe shine muqami na ma'arifati billahi tabaaraka wa ta'ala wanda ita ce kofar wilaya baki daya dukkan su maza da mata suna abin nan gogayya ya ishe ka sai da rabi'atul adawiyya irin muqaman da suka taka ya irin su sai da maryamul azra irin muqaman da suka wanda kuma uwa uba sai da fatimatu zahra alaiha salam wanda ta saka muqaman da maza ma ba saka ba da yawa eh man domin muqami guda uku ne kacal wanda namiji zai iya hawa mace za ta iya hawan sa shine risala da nubuwa da kuma kudbani yake uzuma mace ba ta samu mace manzo ba ba ta samu mace annabiya ba ba ta samu mace saka a da saka muqamin kudbaniyatul uzma ba amma tun da kan muqamin musulunci har zuwa kan muqamin siddiqiyya babu wanda mata ba sawa ba idan suka yi za su ana fahimta karatun babu wanda mata ba sawa ba idan suka gogaya da maza za su samu sawa kan wannan muqami kuma duka wannan muqamin ana samun shi ne a wannan matakin na ƙarshe na wazzakirina allaha katiran wazzakirati masu ambaton Allah mai yawa maza da masu ambaton Allah mai yawa mata sai dai shi wannan ambaton Allah inji shawara radiyallahu anhu ya kaskashi kashi ne daidai gwargwadon mutane daidai gwargwadon ambaton Allah ka a mutane akwai ammawa ga magari sannan akwai muridai ko sannan kuma akwai wasilai a rufin Allah zikrullahi katiran ambaton Allah mai yawa inji shawara radiyallahu anhu wajen gama gari siriyan mutane shine duk mutumin da ya ambaci Allah sau 300 a rana to yana cikin zikirin masu ambaton Allah ambato mai yawan gaske an fahimta ambaton Allah a wajen haƙƙin muridi shine wanda yake yin zikirin Allah yake ambaton Allah sau 10,000 a rana shekaran jiya wata na gaya muku shawara radiyallahu anhu ya ce ni muridi na shine mutumin da yake salatin fajr 6,000 da safe 6,000 da yamma shehu abul fatih radiyallahu anhu yake cewa sai da yafi shekara 40 kullun sai ya salatin fajr 10,000 sun san da shi radiyallahu anhu ya fara to ya kuma zikirin Allah yake a wajen 40 shehu radiyallahu ta'ala anhu zikirin Allah a wajen 40 shine rashin jin darsawar wani Allah a zuciyarsa ko wanda akwai da mantuwa arifi shine mutumin da ambaton Allahnsa shine ya kai matsayin da bai taba manta Allah ba kuma wani Allah bai taba darsuwa a zuciyarsa ba da sakan dai ko da ku a yanayin mantuwa ne wani sufi a zamanin Imam Shafi'i kullum zai zo ya wuce ta gefen makarantar Imam Shafi'i da almajiransa ya kore dabbobinsa ya kiwo ba zai koma ba kun san dabbobi duk wanda suke kiwo sun sani da sassafa ake wuta kiwo sana'a da da yamma kullum haka yake su kuma ɗaliban Imam Shafi'i sai su ai shi wannan jahili ne baya san karatu sai Imam ka ba mu dama mu je mai tambaya yace eh na hane ku suka dai takurawa tsaran shi kuje Salamu alaikum wa alaikum assalam da Allah tambaya muke da shi ne na fi kace to Allah ya sani sai yace me hukuncin mutumin da ya manta da yin sallah ba har lokacin sallah ta wuce shi sai yace a taku mazhabar ko a dawo maza ba su bai sai suka ce to tsaya a ta a taku maza ba ya take sai ce to an a tawo maza an a tawo ya ce to a tawo maza ba ya take sai a maza haba abin da aka ce shine duk lokacin da ka manta sallah har ta wuce ko da ku lokacin ta ya fita wata sallar ta shigo ne lallai za ka tsaya kai waccan wanda ake jin ta sannan ka zo kai wannan wanda take abu wanda ake kan lokaci sai to ko kuma ta kuma zabar baya take sai ce a ta kuma zabar shine ba ma zai romanta Allah ba balle romanta sallah sai suka ce to me ne sabin zakka yace shi ma a ta kuma mazabar ko a ta yace a to a wannan dai a ta sai ce mu a ta mu shine mu baki daya da mu kan da dukiyar mu da abin da muka mallaka din nan Allah idan aka babu dukkan mu zakka ne a wurin Allah ba abin da wai ce namu wai namu na kan wanda zamu ce mu ce wai ga na Allah wannan kuma na mu'amala da dukiya kamar komai da muka mallaka saboda mu na Allah idan aka komai namu na Allah ne duka dawo ji sun ya yake na ga ya muku na to zikirin dan zikiri a wajen arifi insha Allah radiyallahu ta'ala anhu shine mutumin da Allah bai taba fita daga zuciyarsa ba ko da da mantuwa ne ta ku idan ka taba manta Allah wallahi ba arifi bane kai mana a cigaba da fami a cigaba da rike mu awwalin nan da Allahumma hakikin nan a cigaba da rike su da sakirci din nan har a kai wannan makalin wa ma zalika alallahi bi azi shawarar Allah wani ya ce zikirin Allah shine farkon kofa ko mataki na wilaya farkon yadda zikirin yake shine azzikru bil lisan la ilaha illallah la ilaha illallah kana ta yi ambaton Allah nin gare shi kin babu wani tunani kana ta cewa la ilaha illallah la ilaha illallah amma ka kasa tunanin me kake nufi da la ilaha illallah la ma'ana la din nan ma tun da kanta ma ka fara fahimta ta cikin kawaidin ka sannan menene hakikanin kuma la ilaha illallah nan da kake duk baka sani ba kai dai kana ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko subhanallah ko alhamdulillah ko alhamdulillah duka kowanne ma dai babu wani tunani a kai sannan sai ka kai matsayin da kana ambaton Allah azzikru bil kalbi ko zikrul kalbi zikirin Allah na zuciya shine lokacin da kake ambaton Allah kuma kana tafakkurin me ma'anar la ilaha illallah da kake faɗa ana nan summa zikru ma'al ma'a wujuri sannan zikiri tare da halarto cewa Allah yana tare da inda yake ambaton sa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to anan ne kana tunanin cewa lokacin da kake ambaton Allah nan ina tare da Allah wawa ma'akumu aina ma'akuntum yana tare da ku a duk inda kuke shine zikirin ta da huduri sannan sai ka wuce ka ƙara samun taraki ya zama to kana yin azzikiru ma a gaibaji amma su wallahi ta'ala kana zikiri tare da ƙara da duk wani abin da ba Allah ba ka tsar duk halittar Allah ba ki ɗaya kamar sallar gawa ara kullu shay'in ma khalaqa batilan ina da duk abin da ba Allah ba ƙarya ne to anan ka kai matsayin kul ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zulumka shine ka karar da duk wanda ba Allah ba kana ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine kai maqamin ka kai maqamin yafna thumma yafna thumma yafna yayi fana'i ya kuma wani fana'i ya kuma wani fana'i fana'i guda uku dama ya ce muridi a wajena man fana bil ismi marra wa man ista bi sifati marratan aw marratayn wa fanati dhati muridi a guina shine wanda yayi fana'i a ismi yayi fana'i a sifa yayi fana'i a dhati shoyi to wa'innan fana'in shine fana'un fil af'ali wa fana'un fil sifati wa fana'un fil dhati fana'i a cikin ayyuka da fana'i a cikin sifofi da fana'i a cikin zaki fana'i a cikin ayyuka inji shi radiyallahu ta'ala anhu yace dukkan mu'mini suna yi ne duk mutumin da yi imani cewa babu wani mai yi sai Allah ba wani har dukkan mun san ba mai yi sai Allah ko to wannan yayi fana'i a cikin ayyuka haka zalika wanda yayi yaqinin cewa al-muttasif bi sifatihi huwa Allah huwa Allahu afwan cewa duk mutumin da yayi fana'in cewa ya tabbatar cewa hakikanin wanda ya siffantu da siffar Allah ne kai baka isa ka siffantu da wannan siffar ba babu siffar Allah babu imdadi daga siffar Allah to kare kenan in babu wannan imdadin Allah sai su abin nan arfa musu na fahimta in babu wannan imdadin a samu wannan a same ka ma balle a samu siffar ta ka to in dai kai wannan fana'in to nan ma fa kai fana'in a cikin sifa to yana ne sifar Allah da zaka fara a cikin sa shin ce sifar Allah ne zaka fara a cikin ta ita ce sifofin nan da muke karantawa a cikin ilmul kalam ilmin tauhidi sune wannan sifa ko alqudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basar wal kalam ko ba ka san kawai farkon kawai feji na farko ko ko ba sune wannan ba eh to me ake nufi cewa kudra iko da nufi da ilimi da rayuwa da ji da gani da zance duka wa'annan sufofi ne wajibatu lillahi ta'ala ji mai kawaidi ko kace na ga maka ba wasu waje ba
sun waje ba dole
to a farkon ilimin mu na tauhidi muna koyo muna sanin haka sai dai mai jinyo mana maka kasa wannan tafakkur maka kasa wannan fana'in shau yake saboda abin da ya jinyo mana maka kasa yi shine mun yi musharaka da Allah a cikin wannan sufofin baka da iko sashi sanin ko baka nufin wani abu kana da sanin wani abu kana da rayuwa ji fa gani fa kana da sai to ko duk wani sufofin Allah ne kuma kai ma gashi kana da su da haka da kai musharaka sai ya zama to wannan musharakar sai ta yi maka hijabi ana fahimta kira su
inda an zance tsawon yawa ne
sai ta yi maka hijabi ka kasa fahimta ka kasa fana'in nan amma daga lokacin da ka tabbatar cewa ka koma da siffofi zuwa ga Allah cewa babu mai iko a halitta sai Allah babu masani sai Allah babu mai nufi sai Allah babu mai ji sai Allah ba mai zance sai Allah ba mai gani sai Allah duk mutumin da ya haka ya san haka ya ji da haka to ya yi fana'i a cikin zaki Allah ba wani kuma na fahimta da to ko zan mishi yace yace wannan shine dan kusanto wusuli bai wusuli ba
kusan
shine mutumin da ya dan kusanci wusuli amma fa bai wusuli ba to yaya wusuli yake yace makami na wusuli shine wa man alima yaqinan Allah mawjuda suwallahi hadha fanati zaki hadha hu wannazi wasala mutumin da ya tabbatar ya tabbatar cewa ba fa saman ni ahlita da Allah to wannan shine ya wusuli shine ya fana ya cikin zatin Allah ina bukatar tafsiri eh bai bukata mun sha karatun wannan a kashin ibadu ina tunanin karaman dan makarantar kashin ibadu zai iya mana bayanin wannan ko zai iya mun sani ake yi da fana'i a karatu mu ko a ta tsaya na ba ka bayana ba ko sai an ƙara kulawa baya
an sani
ne in makarantar ya sunan littafin nan namu al-kafi fi usul at-tazkiya ai duk mun yi bayanin su ko ba mu bukatar wannan in ba gane ba Allah ya gane mu ba shi da ala ayi halin za a fahimci wannan za a fahimci wannan a wajen malamin tarbiyya baka fahimce shi a littafi ba la yusabu bil awrad wa la yuzaru bil ahdak ba a rubuta shi a takardu ba kuma a ganin shi da idanuwa bari dai wala yusabu qudus bil ayn inma ya ayn al ama wa sayyid wal ma'aki zai a wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala shi radiyallahu ta'ala an yace duk wannan fara'in da na faɗa mabudin samun wannan fara'in shine ambaton Allah wazakirin Allah kaseera wazakirat masu ambaton Allah masu yawa maza da masu ambaton Allah masu yawa mata dukkan ibadu in shi radiyallahu ta'ala suna da lokaci sallah tana da lokacin ta innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan haqiqa sallah ta kasance a bar hukuntawa ga mu'minai wata kan lokuta ne ba za ka yi sallar asuba ba yanzu ko zai yi shi radiyallahu anhu har akwai lokacin da hannafila ba ta yi a wannan daidai wannan ayat da shi yake tafsiri yake cewa yanzu muna lokacin sallar al'asr za mu tashi nafila ba a nafila lokacin sallar al'asr haka zalika azumi azumi da lokacin sa sha ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sai kimi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu idan kun ga watan sai fa kun ga watan za ku in ba ku ga watan ba fa lokacin azumi bai zo ba har a lokacin akwanakin azumin yace wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-mayt hajri ku tace ku tasha har sai al-fajr ya fito idan ya fito sai yace maka shi ma mai thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku ku cika azumi har zuwa wata kan leko wan dare ba zuwa wadu wan dare ba duk da wannan tafsirin ji ma na wata rana kuma a cikin musamman ilimin sai ne sai zaka a'a ba wani tashi wannan wata sai zaka a rama zaka tana da kididdin lokacin ta sai na farko sai ya kai shekara bayan ya kai shekara guda sannan ya kai nisabin sannan kai sai haji haka yake ma alhajju ashhurun ma'lumatu watanni ne kididdin da aka sani amma sallah a zikiri ba haka yake alladhina yuqimuna al-qiyamata wa qu'udan wa suna ko da wani lokaci a tsaye ne kai zikiri ne sabata su a zaune ne kai zikiri na masu zama na mutanen Senegal a kwance ne kai zikiri kuma kai zikirin Allah da baki da harshe kai zikirin Allah da zuciyarka kai zikirin Allah da ruhinka har sirrin kai kawa wa anna ila rabbikal muntaha ana fahimta ba ma shawar Allah ta'ala an yace babu abinda muke da shi mumini ba shi da komai sai Allah dan haka ka albaci Allah tabaraka wa ta'ala a dukkan halinka a lokacin da kake huduri kana jin ga kaga ubangiji ka ambaci Allah a lokacin da ka kare tarani wa inni ghaiban shi hajiran wa fata lisanan ma cikin suduru a wannan lokacin ka ambaci Allah haka zalika a lokacin da kake halin tafiya ka ambaci Allah a lokacin da kake halin zaman gida ka ambaci Allah a lokacin da kake tsaye ka ambaci Allah in zikirin harakawa a lokacin da kake zaune ka ambaci Allah a lokacin da baka da lafiya ka ambaci Allah a lokacin da kake da lafiya ka ambaci Allah yayin wala da farin ciki da jin dadi a ambaci Allah yayin kunci da wahala da bakan ciki a ambaci Allah ka ambaci Allah a dukkan halin da ka tsinci kanka domin bawa ba shi da wanda yake mashi ubangijinsa shawara ce mu din nan ba mu da kowa sai ya rabu idan muka samu wani karfi ba za mu dogaro da karfin mu ba sai dai mu ce ya rabu idan muka samu wani nauyi abin nan rashin karfi da gajiya da kasala ba za mu dubi kowa ba ba za mu duba zuwa ga wannan kusurin namu ba sai dai mu ce ya rabu idan muka tsinci kanmu cikin walwala za mu ce ya rabbi idan muka tsinci kanmu cikin kunci za mu ce ya rabbi idan muka taru a wajen wazifa da zikirin juma'a za mu ce ya rabbi idan muka rarrabu a lazumin safe da lazumin yamma za mu ce dai ya rabbi ba mu da kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma haka yake fazkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku washkuruni wala tafkurun ku gode mini kada ku gudunce mini ya faɗa cikin hadisi kursi zakarani abdi fi nafsihi zakartu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairun min mala'ihi idan bawana ya ambace ni a zuciyarsa zan ambace shi a zatina idan ya ambace ni a taron jama'a na zakirai zan ambace shi a cikin taron jama'a da ta fita shi shine taron mala'iku saboda haka sai radiyallahu ta'ala an yace idan muka yi duba ga haka za mu fahimci cewa hakika Allah ya mana izini mutlaki malam ba mu kayyade ba na ambatansa idan za mu nemi bukata wajen Allah mu ta ambatansa idan muka ci gaba muna ta ambatan Allah zikiri ne la ilaha illallah tazihi ne tahlili ne tahmidi ne karatun alqur'ani ne muzakara ne kololuwa salatin manzon Allah ne dukkan wa'innan nau'ika ne na zikirai mu ambaci Allah a dukkan wa'innan shine mafi kololuwan wa'annan makaman guda goma wannan aya tun daga innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat haizwa wazakirina Allah katiran wazakirati tana kama da wancan aya ta suratul tauba da Allah tabaraka wa ta'ala yake ambatan wa'insu sun fi su mana mutane daban التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اللامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين عشان تقوى انما سوى انما كمان مؤمنين امس بشاره يا رسول الله امس بشاره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اجوانا ايا كان نونا منا اشي wai musulunci ba ko ya fada bane la ilaha illallah ma wajin sallah shi ne kawo musulunci an haka ne ko ka zama mu'mini qalat al arabu amanna kullan kullu tu'minu walakin qulu me aslamna kamar kin gani suna cewa sai da haka wannan ayar tana nuna mana kan cewa bi ma'ana ma'anar fadin Allah tabaraka wa ta'ala gundarin musulunci baki daya yana tafiya ne da kudin cewa da zuciya fada da baki da kuma aikatawa a gabbai shi sa wata aya a cikin bakara ta tattaro duk abin da ake nufi a shari'ar manzon Allah na aikin zuciya da aikin gabobi la yasbiru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib wa la tajidu manamana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin wa atina ma la'ana hu fihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fi riqabihi وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا أحدوا والصابرين في البعثاء والدراء وهين البعث تعالى توكم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تعالى كلا سبيل أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن يبدو من أمر بالله والملائكة والكتاب والنبيين فالرجال الرشيد وأن الإيمان إلى الله وأن يكون الله ومن زنن الله to wannan me yake nuna mana al-iman makamin imani makamin aikin zuciya wa atana mala ala hubbihi me zawul qurba wal yatama wal masakin ho wa bin sabil was sa'ilina wa fir riqabi wannan yake wa atana mala ala hubbihi zawul qurba ka bada zuciyar ka a bisa soyayyar Allah ga makusantarka da talakawa da masakinai da kuma dan enta wayaye wannan kuma yana magana ne akan tadawuki wannan nafila ne amma sun ce akwai nafila ko babu da nafila nan ta shigo sun zai ce me wa qama salata wa ata zakka wannan kuma yana magana akan wajibi ba nafila ba yana magana akan wajibin ka ne sai ka kai da sallah wajibin ka ne in kana da dukiya sai ka ware zakka haka ne wal mufuna bi ahdihim idha ahadu wastabirina fil ba'sa wanda suke cika alƙawarin su da suka yi hakuri an suka yi alƙawari wal sabina fil ba'sa wa ma ta hakuri a cikin da wanda suke hakuri a cikin dakuwa da kunci da wanda suke hakuri a cikin jarabar Allah da wanda suke hakuri a lokacin da ake yaki wannan shi kuma shi ake nufi da al akhlaq tazkiyatun nafsi ilmu tasawuf ya sun san ko ba ya ci to wannan baki da natijar abinda za a samu maka shi shine ulaika allazina sarqu shine wanda suka gaskata Allah wanda suka yi imani suka yi aikin imani suka yi aikin tadawuki suka yi aikin wajibi sannan kuma suka kara da aikin tazkiyatun nafsi ala sana fahimta ka tana ulaikumul muttaqun haqiqa wa'innan sune wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk wanda suka samu wannan عبد الله لهم مغفرة وعدل عظيمة حقيقة الله تبارك وتعالى يا كان دم مسو جافرة دلادة لجرمة إنما كان يزيدي الله يبقى ملادة إنما كان يفسكري الله يأتي من أحبات وصفات